jami'an kasashen biyu sun nuna damuwarsu a game da yadda ake samun yan gudun hijira da kwararan bakin haure ke haddasa harkokin ta'addanci a iyakokin kasashen biyu. A cewar ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin kasashen waje Khadija Bukar Abba Ibrahim, waɗannan kalubale ne suka sa kasashen biyu ke taron a yanzu.
Haɗin kan Nigeria na multinational joint task force ɗin nan shi ma zai taimaka a duba kan cewa boda ɗin mu da girmanta an samu an tsare ta yadda ya kamata. Kan iyakan gaskiya yana da girma sosai, akwai tsawo, kuma ƙarin kayan aiki da kayan tsaro shine zai mana maganin wannan al'amarin da ake ciki ake fuskanta akan abubuwan da suka dinga faruwa, domin in ba wannan sasantawan abun ba zai kyau sosai ba.
A lokacin da yake jawabinsa, ministan tsare-tsaren iyakoki a kasar Kamaru Emmanuel Raine Sadi ya ƙara jaddada muhimmancin ɗaukan matakai da ke iya kare kasashen biyu tare da bin ƙa'idojin yarjejeniya da kasashen suka sa hannu tun ranar 2 ga watan Maris na shekara 2017 a Yaounde, kasar Kamarun. Emmanuel Raine Sadi yana nan cewa,
"This bilateral organ has already held 5 sessions, has enabled us to witness a significant improvement in the security situation at our common border as concerns the fight against Boko Haram, terrorist group, and maritime piracy in our coastal regions."
Minista Raine Sadi ya ce kwamitin ya yi tarurruka sau 5 kafin yanzu, kuma ana samun nasara akan harkokin tsaro a iyakokin kasashen biyu, musamman idan aka yi la'akari da nasarar da aka yi akan 'yan Boko Haram. Mai ba shugaban kasar Najeriya shawara a harkokin tsaro Muhammad Mangulo ya ba taron tabbacin goyon baya daga bangaren Najeriya domin tabbatar da an samu sahihan bayanai na sirri saboda a cimma manufan kare iyakokin kasashen biyu. Madina Dauda, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.